Monde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashen Hausa dake nan Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci a cikin shiri na musamman da ni Hassan Maina kaina zan jagoranta daga nan ofishin Sashen Hausa na Amurka dake birnin Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yunkurin kungiyoyin mata a jihar Borno akan samun doka mai tsanani ta hanyar hukunta masu fyaɗe. Zantawa kan koma bayan ilimin mata a Difa dake jamhuriyar Nijar. Zaben kananan hukumomi a jihar Taraba a cikin kalubalen coronavirus. Shirin a daina shan kwaya, inda da yardar Allah za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Amma dukkan waɗannan a dakacin labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum. Dan majalisar dattawa dake jagorantar yunkurin ganin an yi wa fannin aikin dan sanda kuskure ma Amurka ya ce kasar za ta iya cimma wannan buri ne kawai idan aka ma jami'an tsaro kyakkyawan horo tare da dora musu alakin wani abu da suka aikata da ba daidai ba. Sanata Tim Scott dake wakiltar South Carolina, wanda shine bakar fata ɗaya tilo ɗan Republican a majalisar dattawan Amurka, ya bayyana hakan ne a jiya Lahadi yayin wata hira da aka yi da shi a shirin gidan talabijin na ABC mai suna This Week. A cewar Sanata Scott, za a iya kaucewa wannan mace-mace tare da samar da kwararrun jami'an tsaro idan aka amince da dokar da za ta rage adadin kuɗaɗen da rundunar 'yan sandan birni ko na jiha za su samu idan ba su samar da ingantaccen horo ga jami'an 'yan sandansu ba. Su da 'yan Republican da takwarorin aikinsu na Democrat na ganin yin muhawara kan wannan bukata ta samar da sauye-sauye a fannin aikin 'yan sanda tun bayan mutuwar wani ba Amurka bakar fata ɗan asalin Afirka a makonnin da suka gabata, wacce ta haifar da takaddama da zanga-zanga a sassan kasar. Sai dai ana ta samun sabanin ra'ayi a tsakanin bangarorin biyu yayin da suke shirin kada kuri'a a majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican da kuma majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat. Karen Bass kenan, 'yan Democrat a majalisar wakilai, take cewa duk aikin da ya baka damar kai kisa aiki ne da ke buƙatar cikakken horo wanda jama'a za su iya tuhumar ka idan ka aikata wani abu da ba daidai ba. Sai dai sakatare yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany ta ce ragewa 'yan sanda kariya da suke da ita zai iya haifar da mummunan sakamako.
By removing qualified immunity, what you're essentially doing is not allowing police to do their job.
Ta ce idan aka cire kariyar da 'yan sanda ke da ita, tamkar an ɗauki mataki ne na hana su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Hakan kuma zai sa ungwanninmu su zamanto ba su da tsaro. Yayin da wasu kwararru a fannin lafiya ke gargaɗin cewa mai yiwuwa a kuma samun barkewar cutar COVID-19 a karo na biyu, wasu na cewa Amurka da wasu sassan duniya ba su tsallake matakin farko na barkewar cutar ba. Kwararren likita a Amurka a fannin ilimin cututtuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya ce ta yaya za a rika maganar samun barkewar cutar a karo na biyu bayan ana samun mutum 20,000 da ke kamuwa da cutar a kullum. Mafi akasarin yankunan Amurka sun fara sassauta matakan daƙilar cutar da aka saka yayin da adadin masu harbuwa da ita ke karuwa a wasu jihohi musamman ma na kudanci da yammaci. Wasu daga cikin kwararru a fannin kiwon lafiya irin su Kathleen Rivers, wacce ke bincike a Johns Hopkins, ta ce kuskure ne ma a riƙa cewa za a samu ɓarkewar cutar a karo na biyu, domin a cewar ta hakan zai riƙa sa mutane suna tunanin an wuce mataki mafi muni a yaduwar da cutar ke yi. Ita dai Amurka, wacce ke da mutum sama da miliyan 2,200 da suka kamu da cutar, ta kasance kasar da tafi yawan waɗanda cutar ta harba a duniya. Har ila yau Amurkance ke kan gaba a yawan waɗanda suka mutu sanadiyar wannan annoba ta COVID-19. To, kasar Spain ta buɗe iyakokinta ga 'yan yawon buɗe ido da ke fitowa daga Turai, yayin da nahiyar ke ci gaba da sassauta matakan kulle da aka saka don yaƙi da cutar ta COVID-19. A jiya Lahadi, kasar ta Andalus ta fara daukan wannan mataki a wani yunkuri na maido da harkokinta na yau da kullum. A da Spain ita ce kasa ta uku da tafi yawan masu dauke da wannan cuta a duniya. Amma yanzu ta koma mataki na bakwai inda take da mutum 246,000 da aka tabbatar suna dauke da cutar, kamar yadda cibiyar bincike a Jami'ar Johns Hopkins ta sanar. Sai dai yayin da nahiyar ta Turai ke farfadowa sannu a hankali, kasashe irin su Brazil, Afirka ta Kudu, India da kuma nan Amurka na ci gaba da bada rahotannin samun karin masu harbuwa da cutar. Baya ga Amurkan, Brazil ce kasa ta biyu a duniya da tafi yawan masu cutar ta COVID-19, inda take da mutum sama da miliyan 1, yayin da Rasha ke matsayi na uku da mutum sama da 576,000. A yau Litinin, Koriya ta Arewa ta ce ta tanadi dubban balambalo da miliyoyin takardu domin mai da martanin yada farfaganda, wanda ta kira na ladabtar da makwabciyarta ta Kudu. Kafa yada labaran kasar ce ta fitar da wannan rahoto kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta bayyana cewa tana shirye-shiryen yada takardun farfagandan bata sunan Koriya ta Kudu.
Yawaitar ga kananan yara a kusan dukkanin sassan Najeriya da hakan ke haifar da tashin hankali da jefa iyalai zuwa juyayi mara isali. Hukumar Kare Haƙƙin Ɗan Adam, wato Human Rights, ta jagoranci ƙungiyoyin mata a jihar Borno zuwa majalisar dokokin jihar don matsawa 'yan majalisar su tsara doka ta hukunci mai tsanani ga masu fyaɗan. Daga Maiduguri, birnin Shehu, wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya yi kuma da wannan rahoto.
Wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu kenan ƙarƙashin jagorancin hukumar kare haƙƙin bil'adama da ake kira Human Rights Commission ke gabatar da buƙatunsu ga majalisar dokokin jihar Borno na neman yin dokoki mai tsanani kan masu aikata laifuffukan fyaɗe. Da yanzu hakan ya zama wani babban annoba tsakanin al'umma. Wannan matsala na fyaɗe ne a ɗaya daga cikin manyan laifuffuka da yanzu hakan ake yawan zargin maza da shi, musamman ma ga ƙananan 'yan mata, wanda hakan ya janyo hankulan gwamnatoci na ƙoƙarin aiwatar da dokoki mai tsanani da zai hukunta duk wanda aka kama ba tare da wani sassauci ba. Barista Jimai Michelle Yade ita ce shugaban wannan hukuma.
So mu ma yau mun zo mu mika hukumu ma State House of Assembly, su ne tunda su masu yin doka. Su yi doka mai karfi wanda zai sa yau in aka kama mutum aka hukunta shi ya san ina zai shiga. To muna roƙon jama'an Allah, mutanen Maiduguri, mu tashi tsaye mu yaki wannan abu. Da mun ba abu mutum daya ba.
Nan kamar wannan koke-koke kun samu kaman guda nawa ne haka wanda har kuka kada murya ko zo majalisa dan ayi doka mai tsanani?
Gaskiya ana samuwa da yawa, kuma da yawa suna nan kwancece ba sa fitowa su fada.
Akwai kamar koke-koke da aka ce wasu jami'an tsaro ma akan same su da irin wannan zargi da aka yi musu cewa sukan shiga irin wannan fada. Ku samu irin wannan koke?
Eh to, ba za a rasa ba, dai mutum ne.
Hajiya Hadiza Bakar da ita ce shugaban kungiyar 'yan jaridu mata reshin jihar Borno, da kuma ta kasance cikin wannan kungiya da suka yi tattaki zuwa majalisar.
Dan mun duba a yau akwai abin da ya adabi al'umma. Abin kuma shine fadin da yake akwai ko wani wu da kyar gari ya waye ba a samu iri wa'annan abubuwa. To mun ga cewa in mun yi shiru 'ya'yanmu za su cutu. Shi ya sa muka ci to bari mu zo muna bin goyon baya stakeholders a samu irin yadda za a yi hukunce-hukunce da zai ba wa duk wanda aka yi masa wannan abun ya nemi 'yancinsa.
Kamar wani hukunci ne kuke so ku an tambaye ku a ra'ayinku a ce an aiwatar saboda masu wannan laifi?
Mu ba mu kima capital punishment don wa'annan duk wanda ya shiga wannan harkan zai iya yin kisa.
Honorable Abdul Karim Lawan da shi ne kakakin majalisar dokokin jihar Borno, wanda kuma Honorable Aji Kwalo Ibrahim Kade wakilta wajen ma waɗannan ƙungiyoyin matan jawabi, da kuma ya taɓa gabatar da ƙuduri gaban majalisar dokokin jihar Borno game da wannan matsala na fyaɗe. Gama abin da ke cewa
coronavirus COVID-19 lockdown din nan ba da waraka mun riga majalista ta yi passing, kuma mun tura shi mai girma gwamna Professor Babagana Umaru Muslim da ya zazzarta wannan ya zama doka. Mun yi iya gwargwadon ƙarfinmu mu ga cewa masu fyaɗe ba bar su sun tafi ba sai sun an hukunta su.
Kai ka gabatar da ƙuduri na musamman ma hukunta masu fyaɗe a gaban majalisa a kamar watanni da suka gabata. Kamar me ka jan hankalinka wajen gabatar da wannan ƙuduri?
Na abun ne muka samu koke-koke da dama.
Honorable, in ka ce kun samu koke-koke da yawa, za ka iya kiyasa mana kaman koke-koke na game da wannan matsalar fyaɗe za su kai kamar na wanda kai ka ansa?
Wallahi da dama. Ni a mazaba na ma shi hakimin karaman hukuman jere da Olmai Dogoro ba yace yana da su a hannunsa fiye da dari, kuma akwai wanda ma ba zo an yi reporting ba saboda gudun tsangoma.
Honorable Aji Kolo Ibrahim Kadi kenan daya daga cikin yan majalisar dokokin jihar Borno ke bayani game da irin matakan da suke doka. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar, gwamnatin kasar da asusun Majalisar Ɗinkin Duniya mai tallafawa kananan yara wato UNICEF sun shirya wani taro a Difa akan hanyoyin da za a bullowa koma bayan ilimin mata a jihar ta Difa. Taron ya yanke shawarar karfafa matakan faɗakar da jama'a illolin cutar corona. Ga Kabiru Isa na ƙungiyar yaƙi da cutar corona wato OLC. Azantawarsa da wakilinmu Sule Mumini Barma.
Akwai wani kuduri wanda ya bada cewa na shugaban kasa Alhaji Muhammadu ne wanda ya bada cewa yaro ya kamata tsashe lakwal daga shekara ɗaya har shekara 16. Kenan wannan abu shi na zamu vitamin ne ke sa waɗannan yara tun daga sai ba su mahi yawansu ba su isa CP. Na biyu kuma idan ka ɗauka ka diba ni a secondary school waɗanda ke zuwa CZM su ma idan ka ɗauka kashinsu mahi yawansu cikin kashi 100 za ka iske kashi 70 na shi ma ka wucewa sankiyam. To shi ne ya kamata mu tsaya mu yi bita mu gani mine ne ke kawo matsala wanga abu kuma wane irin alƙawari na za a ɗauka kuma ƙaƙa za a yi a magance abun. Saboda dalili haka da taimakon UNICEF ɗin kuma duka sarakunan gargajiya na nan jihar Difa da leader religieux dukansu gaba ɗaya da prefe na gunduma da merorinsu duka gaba ɗaya da inspector duka dai da OIN ɗaya duk wanda ke hodi a jiya cikin harkar education su ne manka zaka manka ya riskuna manka tattamana an kai bitan matsaloli. Yanzu ka ɗauki misali ma yanka ɗauka ƙaramin misali wannan tsaye da karatun da an kai dawowa da an kai haka a cikin karatu a jihar Difa misali yadda yaro 4,000 wanda ba su dawo ba kuma musamman 'yan mata. Kenan kaga a secondary a primary kenan kaga wannan abuna wanda shike dole na dauki hankali kenan in ka dauki wadannan garaba su dawo wadannan su ba hadda suna kai dawo a busto ina ga wadannan kuma za a ciya sun tsaya tun kakin lokacin shi zaga kenan sai ya kasance ana dauka yan makaranta da yawa amma kuma a ƙarshen shekara babu su kun ba fadda su an kai ba
a yankin nan yau shekaru 5 kenan da yake fuskantar hare-haren kungiyar Boko Haram. Ba ganin za ta yi matsalar tsaron nan ita ce ke masababin taɓarɓarewar sha'anin ilimi a yankin na Difa?
To wannan matsala lalle ba za a ce ba ta da nasaba a cike ba, to amma ka san an ɗauki matakin nan cewa duka ma yara daga inda sun ka taso zakuwa inda suke to in sun ka zaka ana sa su karatu cikin makarantun nan da sun ka zaka. Kenan babu wata hujja inda uban ɗaya yake da OIN ɗaya suke kuma an karɓe su a cikin lakwal baƙi a kenan babu wata hujja ta zamana a gida ba a shi makaranta ba. Yanzu idan ka ɗauki misali kanton ɗin Shatamari tunda mun ji bayani ga magabatan nasu a cikin wannan forum komi duk abin da ka sani akwai kantin akwai abinci duk abin da ka sani akwai to amma an kai riskuna an gani mahi yawan ɗayan mata waɗanda an karɓi zaka tu ba za su je ba da sauran mutane. Kenan kaga wannan abu ya danganta da nazari na mutane kuma da wanda mutane sun ka ba abin muhimmanci.
Akwai matakai da hukumomi suka bayyana shirin ɗauka a kwanakin baya domin tunkarar annobar cutar coronavirus. Shin waɗannan matakai ne aka ɗauka a halin yanzu a yankin na Difa domin daƙile yaɗuwar ita wannan cuta ko kuma domin kare yara a makarantu daban-daban?
To matakin nan da an ka ɗauka bisa ga harka lafiya shi na cewa idan ka zo yanzu nan Difa kowace makaranta kana ganin bakin kowace kansa an aza wannan dispositive abun na wanke hannuwa kuma da wannan takunkumi musanni da 'yan makaranta kowa yana amfani da shi kuma mutane da je suke a tsaye suke gaba da wannan horo akan wannan cuta sun yi na'am sun yarda da akwai ta kuma babu wani abu wanda ke rabawa wanda ke iya kare mu da wannan cuta sai ɗaukan matakin ne da bin matakin nan da gwamnatin shehin da tabbat abin da muke gani a jihar Difa idan ko ina ana aiki da irin waɗannan abubuwa to ba shakka wannan alluba mana.
A gaishe ka Sulaimanu. A jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya ana shirin gudanar da zaben ƙananan hukumomi yayin da ake cikin kalubalen cutar coronavirus. Wannan lamarin dai ya jawo muhawara mai zafi a tsakanin jam'iyyun adawa. Daga Yola, wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da ƙarin bayani.
Tun farko ma dai sai da wasu jam'iyyun adawa a jihar Taraban suka yi barazanar gazawa kotu domin kalubalanta hukumar zaben jihar Sheikh saboda rashin gudanar zabe na kananan hukumomi. To sai dai kuma biyo bayan kimtsawa da kuma taruka da masu ruwa da tsaki, hukumar zaben ta ma ayyana ran 30 ga wannan wata na Yuni a matsayin ranar da za a gudanar zabe a daukacin kananan hukumomin jihar 16. To wai ko shin ma wannan shirin hukumar ta yi musamman a wannan lokaci na annobar cutar coronavirus? Dr. Philip Wei da ke ma zama shugaban hukumar zaben jihar Taraban ya ko bayyana irin da marar da suka yi.
Zabe na local government yana mandate na constitution wanda ya kamata a yi saboda demokradiya a level na local government. Mu a Taraba muna akan shiri na zabe, kuma shirin bayo muka fara ba. Saboda haka mu abinda muka yi nan mu yi zama don mu building consensus, kuma mun samu consensus din 27 na wannan wata shine consensus da muka building da IPAC. Amma mu as a commission hukuma mun kai shi 30 na wannan wata. So in party da ta ce ba gaya masu ba, amma mu kuma mun riga mun fada, kuma mun yi meeting din, kuma muna da evidence din. Yanzu da ka zo ma zan iya nuna maka minutes of meeting da muka yi din, wanda mun doka da date din.
A kona ta bangaren, hadakar majalisar jami'in Najeriya ta IPAC ta ce su ma jami'u sun shirya wannan zabe na kananan hukumomi a jihar Taraban. Ga mai ta bakin shugaban wannan hadaka.
To alhamdulillah, suna daga tambaya Alhaji Sa'adu Abubakar Hassan, chairman na Interparty Advisory Council IPAC, wato kungiyar jami'u na jihar Taraba, na din kan jami'u jihar Taraba. Sunan jami'a kuma jami'ar YPP ne, Young Progressive Party. Lalle hukumar zabe ta jihar ta fixing din date wanda ta kiraye mu akan shawara domin mu ga an gudanar da wannan zabe a daidai wannan lokaci.
Kun gamsu da lokacin da aka sa da kuma shirye-shiryen kuma zabe a Taraba?
Kwarai da gaske mun gamsu da date din da aka saka na wannan zabe a daidai wannan lokaci wanda aka sa on 30 ga ƙarshen wannan wata kenan, 30 ga watan nan. Saboda haka jam'iyyu da dama daga cikin wannan kungiya namu ta IPAC wato sun yi nisa wajen shirye-shirye domin suka sun lashe kujerun wannan zaɓuɓɓukan da za a yi na ƙananan hukumomi.
Ba tun yau ba ake ma zargin gwamnatin jihar ta Architect Dare Dusan Isiyaku da jan kafa wajen ba da kuɗaɗen wannan zaɓe, batun da ku hadimin gwamnan jihar Taraban ta fuskanci harkokin siyasa Honorable Abubakar Bawa ke ma cewa fa ba haka zancen yake ba.
IPAC su ne leman na jam'iyyu gaba kida. An yi zama da IPAC, an yadda da cewa a yi zaɓen nan. Su kama da sun ce a yi on 27 of this month. Shi ne SAEC ne sa ce a to a yi on 30th zafi. Suka yadda akan cewa za a yi on 30th. IPAC na jam'iyyu na jam'iyyu 18 sun haɗu gaba kida jam'iyyu nan sun yi meeting sun yadda akan wannan.
Hadimin gwamnan jihar Taraba kenan ta fuskacin hakokin siyasa Honorable Abubakar Bawa. Kuma koma da menene fata ko shine Allah kai mu lokacin da za a yi wannan zabe. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Masu sauraro kar a shafa, ana ci gaba da sauraron murar Amurka ne a wannan shiri na musamman daga Abuja. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Oh!
To madalla Binta Esiro daga Washington DC shi goki ka mana shirin a daina shan kwaya
to ka asha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to ka asha kwaya
jama'a barkan ku da warhaka barkanku da sake saduwa a wannan shiri na a daina shan kwaya sunana Binta Esiro jagorar wannan shiri dake maida hankali akan matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi da ta'addubi al'umma To kamar yadda wasunku suka ji a baya mun leka jihar Adamawa ne inda muka yi shirye-shirye har guda hudu game da shaye-shayen miyagun kwayoyi a wannan mako wanda zai zamana zango ko kashi na farko cikin biyu za mu yi tattaunawa ne da Honorable Yuguda Hassan Kila wanda yayi aikin kwassan kuma memba ne na kwamitin yaki da miyagun kwayoyi wato NDLEA a majalisar wakilan Najeriya je Abuja a Najeriya domin jin ta bakin Honorable Yuguda Hassan Killa
an kai dade barin baka dama ka gabatar min da kanka
to sunana Honorable Yuguda Hassan Killa ina wakiltar karamar hukumar Gwaram a jihar Jigawa kuma ni dan jami'ar APC ne
to Honorable akwai wani abu yanzu da yake nema ya zama ruwan dare ga duniya musamman a kasar mu ta Hausa domin ba za a ce jiha dai ce ba amma ta fi da yawa a jihar Kano shine batun shin miyagun kwayoyin nan to ya kike kallon wannan al'amari ne ganin cewa kai uba ne kai kuma ka taba aikin kwastam ma inda ake kwace ma waɗannan kwayoyi in an sun shigo kasar nan ba bisa ka'ida ba
wannan gaskiya ne wannan ya zama ruwan dare ga duniya kuma a gaskiya bi sabilillahi wannan matsala ta miyagun kwayoyi sun fi tsamari a jihohinmu na arewa Kano da Jigawa kuma ko ina ma a arewa ana shan waɗannan miyagun kwayoyi wannan abu ne wanda yake ya shafi kowa da kowa tun daga gida har zuwa makaranta har sarakuna har malamai har shugabanni dai ba ma na siyasa ba kuma wannan lamari dole sai an tashi tsaye kamar da kika faɗa na aiki a custom na kama kwayoyin nan kuma waɗansu mun san ta wuraren da suke shigowa kuma mun san masu shigowa da su al'amari ne wanda yake a gaskiya fi sabilillahi sai an tashi tsaye in ku ba haka ba al'ummar mu gabaki daya za ta tagayyara wannan kamar yadda na faɗa abu ne wanda daga kan iyaye har shugabanni dole ne a tashi tsaye
wajen tashi tsayen nan honorable ta bangaren iyali ne a gida ko kuma a hukumance za a tashi tsaye
ai kamar lince abin ya fara tun daga gida ya shafi kowa da kowa a hukumance kamata ya ce hukuma tun daga karamar hukuma har ya zuwa ta jiha har kuma ta tarayya domin abubuwa ne wanda yake dole akwai doka wanda mu dama aikin mu ne a dokan nan yanzu dama yana daga cikin abubuwan da ni ma nake so dokan nan tun da ina ne kaina memba ne na committee na wannan hukuma ta yaki da miyagun kwayoyi NDLEA memba ne na committee nan dokokin su da suke da su mun ce su kawo mana su mu sake duba su mu ba da shawarwari a gabo wanda abubuwan da zamu gyara mu gyara wanda zamu kara akai mu kara akai domin abun kan gaskiya ya zama wala haula wala quwwata illa billah
honorable wannan abu ya shafi ma matan aure a yanzu da ake zargin cewa su ne ma suke amfani da waɗannan miyagun kwayoyi to ya kake kallon wannan al'amari ne tarbiya ko zai yi ga mata da take shan kwayoyi
to ina kuwa mace wanda ita ce uwar gida ita ce duk wani tarbiya da abin daga kanta ya fara in ya kasance mata ba a matar gida babu tana shan kwaya kuma sai dai kuma a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin a gaskiya wato da daddewa na sani matan aure akwai lokacin da muka samu waɗansu ma banda ma kwayar ma hatta ma giya matar aure sai ta aika yara a siyo mata giya a cikin flask na shayi mun kama waɗannan abubuwa kuma sannan alhamdulillah kamar a Kano akwai wanda ina jin radio akwai wani gidan radio da ake magana na waɗansu committee da aka yi unguwa an san yaran unguwa an san iyayensu an san gidajensu ana musu magana, kuma hatta su suke magana ai matan aure ma sun sun saya sukan kai musu mazajen su sai su kula da su suma su ga me suke yi in dai ba su ma suna sha ba. Amma kuma haka samu irin wannan abu hai an gurbanta iyali kenan, mace tana sha miji yana sha kuma ƴaƴa ma su zo a ce suna sha. Allah ya sauke.
To masu sauraro, bari mu da sa'aya ana sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu ci gaba da Honorable Hassan Kila game da matakan yaƙi da wannan muguwar ɗabi'a ta miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Madina Dauda da Julie Levis Gresham wacce ta taimaka hada sautin shirin, ni Binta Esiru da na hada shirin da ke muku fatan alheri, ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Dokar a sha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka.
Makon gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shirin. Yanzu ga shirinmu na ƙarshe, wato sharhin jaridun Najeriya tare da Babangida Jibril.
Za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Post. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Post na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta maida martani bisa matakin rusa wani bangare na ofishin jakadancin Najeriya a kasar Ghana. Jaridar Daily Post ta rawaito min sarkokin wajen Najeriya Geoffrey Onyama na cewa ko kadan gwamnati ba ji daɗin matakin da wani dan kasar ta Ghana ya dauka ba na rusa wasu gidaje na ma'aikatan ofishin jakadancin Najeriya a birnin Accra. Sai kuma jaridar Sahara Reporters daya daga cikin manyan labaran jaridar Sahara Reporters na cewa ministan sharhan Najeriya Abubakar Malami ya tabbatar da rahoton jaridar ta Sahara Reporters da ke cewa ya bada umarnin dakatar da bincike na almundahanan kuɗi a wata cibiya da ke ƙarshen ma'aikatar aikin gona a Najeriya da ake kira Nursal. Jaridar dai ta ruwaito ministan sharhan Najeriya Abubakar Malami na umartar hukumar EFCC da ICPC da sauran hukumomi na tsaro da kuma gudanar da bincike akan harkokin kuɗi da su dakatar da bincike da suke yi na almundahana a ita wannan ma'aikata da ke ƙarshen ma'aikatar kula da harkokin gona a ƙasar. Jaridar dai ta ce jami'ai ko kuma hukumomin bincike na cin hanci da rashawa na gudanar da bincike ne akan shugaban hukumar da ake zargi ya karkatar da wasu maƙudan kuɗaɗe da suka kai naira biliyan ɗaya da ɗoriya. Sai kuma jaridar Daily Trust ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka hukumar matatan man fetur ta ƙasa NNPC ta fara gudanar da bincike na gano man fetur a jihar Plateau. Cewa babban janar maja mai kula da bincike da kuma hako man fetur Abdullahi Bomai a lokacin da ya kai ziyara ga gwamnan jihar Plateau Simon Bako Lalong. A cewar Abdullahi Bomai dai yanzu haka ana gudanar da bincike akan wasu yankuna na jihar Plateau da suka hada da yankin garma hukumar Wase da Kanam. Kuwa makon da ya gabata ma dai hukumar ta matatan man fetur ta Najeriya NNPC ta bayyana cewa ta yi nisa wajen gudanar da bincike na gano man fetur a jihar Niger. Dukkanin jihohin dai na yankin arewa maso tsakiyar Najeriya ne. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar da ya yanzu haka mataimakin gwamnan jihar Ondo dan jam'iyyar APC ya sauya shiga zuwa jam'iyyar PDP kasa da mako daya bayan da gwamnan jihar Edo shi ma tare da mataimakinsa da kuma wasu jigajigan jam'iyyar a jihar Edo suka sauya shiga daga jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya zuwa jam'iyyar PDP mai adawa. Yanzu haka dai ana ci gaba da rikici na jam'iyyar a jihohin Ondo, Edo da kuma jihar Rivers kamar yadda jaridar da Punch ta rawaito bayan dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa Adam Oshomole da kotu ta yi bisa korafin da wasu ƴaƴanta suka shigar. Sai kuma jaridar The Guardian ita ma dai daya daga cikin manyan labaranta na da alaka ne da jam'iyyar ta APC inda ta ce yanzu haka rikicin cikin gida ya mamaye jam'iyyar APC da ke mulki har ma da jam'iyyar PDP mai adawa. Abin ya ci furin murya Amurka daga Najeriya.
Sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka, sunana Hassan Mai na Kaira.